إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha uku ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 6 ga watan july shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 40 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar al-ulu lil ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani yayi aikin rairaye shi daga littafin al-ulu na al-imam shamsuddin al-dhahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan dukkanin halittun sa zamu tashi a gaba ta 39 a shafi na 169 inda malam yace abdurrahman bin mahdi wato limami daga cikin limaman musulunci a bisa wannan jeren giya da yake kawo mana waɗanda suka yi karatu ko nasiha ko fassara akan tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka akan halittu shine al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam wanda a baya a karatun da muka yi kafin wannan mun tattauna a takaice kwarai da gaske game da wane ne shi zamu tashi kai tsaye inda malam yake cewa naqala ghayru wahidin bi isnadin sahihin an Abdurrahman الذي يقول فيه علي بن المديني an samu malami fiye da guda daya ya ruwaito daga Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Ambari rahimahullah wanda wannan malami al-Imam Ali ibn Muhammad ibn al-Madini babban malami daga cikin malaman hadisi yana fada game da wannan malamin game da ibn Mahdi yana cewa hafidul umma malamin al'umma ne malami ne na kusan dukkan al'umma mun ji a baya suna cewa shi a wajen karatun hadisi kamar wani dan dabo ne wato yana yin abubuwa wanda suke sun saba wa abin da aka saba gani ga magari yadda ka san mai rufa'ido yana yi wa mutane Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa law halaftu bainar rukuni wal maqami la halaftu anni ma ra'aitu a'lama min ibn Mahdi ma'ana Ali ibn al-Madini yana cewa da zan rantse da Allah in ji Ali ibn al-Madini wanda babban malami yace da zan rantse da Allah in ce kuma rantsuwa in yi ta tsakankanin maqama Ibrahima da ar-rukun al-yamani tsakanin inda Hajar al-Aswad yake da inda wannan wuri yake a Ka'aba da ake cewa maqama Ibrahima da za a tsaye da ni a wurin in ji ibn al-Madini zan rantse da Allah in ce ni a duniya ban taba ganin mutumin da ya kai Abdurrahman ibn Mahdi ilimi ba wannan bayani ne akan darajar shi a gun malamai waɗanda ba su gaza tsararrakin sa ba wannan malami kala yace innal jahmiyata arabu an yunfu an yakuna Allahu kallama Musa yace lallai su jahmiya suna so ne su kore cewa Allah bai magana da annabi Musa ba Allah ya magana da annabi Musa inda ya kira shi a tsuru Sina kamar yadda yake tabbataccen abu nassin Al-Qur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba Allah ya magana da shi to amma jahmiya suna so su kore su ce abin bai faru ba wa an yakuna 'alal arsh suna so su ce Allah baya kan al-arsh ara an yusatabu yace dan haka ni ina ganin wanda duk aka same shi yana cewa Allah baya magana ko Allah ba a sama yake ba duk wanda aka same shi da wannan aqida malam Abdurrahman ibn Mahdi yace ina ganin a kira shi a ce kai abinda kake faɗi kafirci ne ka tuba ba in tabu in ya tuba falillahi alhamdu wa illa in bai tuba ba duribat anaquhum duk sai a kama su a kashe su wannan fatawa kenan daga al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi Allah ya gafarta mishi malam yace akhrajahu Abdullah al-Imam al-Albani rahimahullahu yace Abdullah dan Imam Ahmad shi ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabus sunna kenan daga shafi na 10 zuwa na 11 min turqin anhu mukhtasaran ta hanyoyi daban-daban anhu daga shi Ibnul Mahdi din mukhtasaran a takeice wa sahabul qayyimi aidan fi juyushi al-allama ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ya inganta wannan riwaya a cikin kafin shi ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazw al-jahmiyya wal mu'attala wal jahmiyya a cikin shafi na 84 to gaji bayani daga ainihin malam abdurrahman ibn mahdi rahimahullah sai malam ya ci gaba da cewa الرقم الأربعون وهب بن جرير من أئمة البصرة لمبا متن أربعين شني وهب بن جرير من أئمة البصرة تيارة تكيم مالا من بصرة سننش تككي شني وهب ابن جرير ابن هازم أبو عبد الله الأزدي البصري وهب ابن جرير ابن هازم Abu Abdullah Al-Azdi Al-Basri yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita babban malami ne daga cikin manyan malaman musulunci a zamanin sa akwai wani malami Affan ibn Muslim ya kasance yana sukar shi amma malami ba su karbi wannan suka ba saboda kasancewar rigima ce irin ta tsararrakin juna wannan malami ya mutu shiga ta 206 a hanyar dawowar shi daga garin Makka bayan ya gama aikin haji ance sun ban Madina da kimanin tafiyar mil 6 Allah ya dauki rayuwarsa sai suka dawo da suka tafi da gawo shi har kasar Basra garin su aka je aka mishi ainihin janaiza Allah ya gafarta mai zaka ga a wajen tarihin haihuwarsa sai malam ya sa dugo guda uku ma'ana ba a tantance ba ke amma an ka koma a cikin littafin Siyaru A'lami An-Nubala ta dai shi Imam Adh-Dhahabi a wurin sa yake cewa an haife shi ne ba'da 30 wa 100 bayan shekara ta 130 kaga ya dan rage fadin wato rashin tantancewa madauka da 1 ko da 2 ko da 3 har zuwa da 9 duka wannan bayan 30 ne to a cikin dai shekara ta 130 da wani abu aka haife shi sannan ya rasu shekara ta 200 da ainihin wato 6 kaga an ka dauka ma 131 to ya rayu kenan akalla shekara ainihin 75 kuma kamacin haka a duniya ubangiji Allah ya gafarta mai wannan malami shi ma an ruwaito daga gare shi malam yace qala muhammad ibn hammad sami'tu wahab ibn jarir yaqul yace naji wahab dan jarir yaqul yana cewa iyyakum wa ra'ay jahamin ahir din ku ina jan kunnan ku babu ku babu ra'ayin jahamu jahamu dan safwan shine dai wannan dan bid'a mai ra'ayoyi munana game da alqur'ani game da daidaituwar Allah game da zancen Allah da makamancin su fa innahum yaquluna yace masu irin wannan ra'ayi suna cewa ne innahu laysa fis sama'i laysa shay'un fis sama'i suna so ne su ce babu Allah a sama babu komai a sama fa innama fa innahum yuhawiluna annahu laysa shay'un fis sama'i kokarin su su ce babu Allah a cikin sama wa ma huwa illa min wahyi iblisa wannan karatun da kake jin har yanzu a kasan nan ana fadan shi ana cewa Allah yana ko ina ba su jance Allah yana sama malam wabu dan gari ne yake cewa wannan karatun ba daga gun kowa suka same shi ba sai daga gun iblis karatun iblis cewa Allah yana ko ina jama'a karatun iblis ina fata mun gane wannan ma huwa illa al-kufr yace wannan karatun ba wani karatu bane illa tsabaragen kafirci karatu ne wanda yake ba na musulunci ba qultu al-allamatu al-albani yace saqahu al-musannifu bi isnadi malan al-imam adh-dhahabi ya kwararo wannan magana da isnadin shi dhahabi din fa qala ga yadda isnadin yake qara'tu ala bilal al-habashi قال أخبركم ابن رواج قال أنبأنا السلفي قال أخبرنا مكي السلاري قال أنبأنا أبو بكر الحيري قال حدثنا حاجب ابن أحمد قال حدثنا محمد بن حماد قال wannan shine isnadin al-Imam al-Dhahabi da ya kawo shi tiryan a cikin asal dafin al-Ulud. Al-Imam al-Dhahabi ya kawo daga wani malami mai suna Bilal al-Habashi, shi kuma yace daga rawa daga Ibn Rawajin, shi kuma daga As-Silafi, shi kuma yace akhbarana Makki ibn Sallari, shi kuma yace daga wani malami mai suna Abu Bakar al-Hiyari, shi kuma yace daga Hajib ibn Ahmad, shi kuma yace daga Muhammad ibn Hammad. Wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato gashi na malam zai mana karatu akan sa. Qult al-Allama Muhammad Nasir ibn Albani yace wa hadha isnadun fihi man lam a'rif. Wannan isnadi a cikin shi akwai mutanen da ni ban san su ba. Fa Bilalun al-Habashi, to zai fara da malamin al-Imam al-Dhahabi shine Bilalu al-Habashi. Malam yace huwa al-amiru al-kabir, shine babban shugaba din nan mai girma. Abu'l-khairi al-mughithi, Abu'l-khairi al-mughithi al-tawashi al-habashi al-salih, wannan duka nasaba shi ce. Zakarahu ibn al-Ammad fi wafayati sanata 99 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil-hijra. Akwai ibn Ammad al-Hanbali wanda shine Abu'l-Falah, Abdul Hayy ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Imad al-Hanbali mai littafin Shadaratu adh-Dhahabi fi akhbari man dhahab, wani babban malami ne Bahanbali wanda ya rasu hijiran manzon Allah shekara 1089, kamar kwatankwacin shekara 300 kenan da shekara 49 da rasuwar shi. Allah ya gafarta mishi. Shine ya hada littattafai na tarihi kala daban-daban, kamar yadda ya bayyana a cikin mukaddima ya rairaye su yayi nashi. Ana buga nashin a cikin juz'i 22, shine shajaratu adh-dhahab fi akhbari man dhahab. Ya fara tarihin daga shekara ta 1 ta hijira har zuwa shekara ta 1000 ta hijira. Tarihin shekara 1000 ne da musulunci, yana bi shekara kaza ga abin da ya faru, shekara kaza ga abin da ya faru, ga manyan malaman da suka mutu a wannan shekarar, da wane yanayi. Yana tarihinsa a takaice. Ya rubuta littafin har zuwa shekara ta 1084, kamar yadda ya bayyana a cikin khatimar littafin, ma'ana har zuwa saura shekara 5 ya rasu sannan gabar littafin. Ya dauki zuwa shekara 18 a rayuwarsa yana rubuta littafin. Mujalladi 22 ne, sirare haka juz'ai. To da haka a cikin wannan littafin nashi, shi ma ya mutu ne a ƙasar Makka in ba na manta ba, a ainihin wato aikin haji da ya je ya rasu. Allah ya gafarta mai. Babban malami ne Bahanbali ne, mutumin ƙasar Misr, Ibn al-Imad al-Hanbali, littafin Shajaratu adh-Dhahabi fi akhbari man dhahab. To a labarin waɗanda suka mutu da abubuwan da suka faru a cikin shekara ta 699, a daidai nan ne ba da labarin wannan mutumin daga cikin malaman zahiri. Ina fata mun gane. Yace rawa an Abdul Wahhabi ibn Rawajin, to kaga sunan malamin nashi kenan, kamar yadda yake anan da yace akhbarakum ibn Rawajin. Ina fata mun gane wannan. Tufiya ba'da al-hazimati bir Ramallah, ya rasu bayan al-hazima, faduwa ko cin nasara da aka yi akan musulmai a yakin Ramallah. Ramallah din nan a yanzu tana ƙasar Isra'ila ne, ta daga cikin garuruwan da Isra'ila suka kwace a hannun musulmai na ƙasar Palestine a 1948, kamar yadda aka sani a tarihance. Turawan mulkin mallaka na Ingila da Faransa da sauran kafaran duniya suka hada baki, suka hada kai, aka je aka tsaga ƙasar Falasɗinu ta musulmai, aka ba Isra'ila. Da Larabawa suka ce basu yarda ba, suka zo suka taru a ƙasar, aka yi ta kashe mutane. Kuma har yau ba a fasa kashe mutane ba bayan Larabawa, musamman Misra da Suriya a lokacin da Iraki su ne wanda suka fito ka'in da na'in wajen kare wannan ƙasa aka kakkashe mutane aka kwace garuruwa daga ciki akwai wannan garin Ramallah garin musulmai ne larabawa yanzu yana cikin Isra'ila ne yana nisan akalla kilomita 35 zuwa 40 a ainihin arewa maso yamma da birnin Quds da ba ta mun gane wannan gari ne wanda a yanzu Isra'ila suke zauna a cikin sa amma akwai larabawa ɗan kadan waɗanda suke basu fi ɗaya bisa uku mutanen garin to a can baya a waɗancan karnonin na karni na 6 zuwa na 7 tun dai bayan lokacin da musulmai suka samu garin suka shiga gare shi suka mai da shi garin musulunci a zamanin halifancin Banu Umayya daga baya an ta samu rigingimu har zuwa zamanin ainihin wato Salahuddin al-Ayyubi wanda ya kwace kasar daga baya shi ma Turawa suka fara kwacewa a hannun shi ya sake kwato kasar da hannun musulmai har zuwa dai wani zamani da aka zo aka yi wannan yakin da aka yi kace-kace da garin aukuwar musulmai a garin har yanzu akwai ragowar ma'afir na musulmai daga ciki akwai dogon gini na wani sarki daga cikin sarakunan Banu Umayya shine Sulaiman dan Abdul Malik yana da wani dogon kasaru da yayi a wajen wani dogon gini har yanzu akwai shi ana cewa akwai kabarin sahabi Al-Fadl ibn al-Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas ana cewa shi ma kabarin shi a garin yake ana cewa wai akwai wani wuri kuma wanda ana cewa gidan annabin Allah ne Salihu Nabiyullahi Salihu wallahu a'lam amma dai mutane suna zuwa garin da sunan kallo da sauransu da makamancin haka wannan mutumin da ake tarihi anan mutumin wannan garin ne ina fata mun gane wannan mutumin garin Ramallah ya mutu kuma bayan wannan hazima ta Ramallah Allah ya gafarta mishi walam yadhkur fihi tawfiqan al-imamu ibn Amad al-Imad al-Hanbali bai ambaci cewa wannan mutumin malamin al-imamu al-Dhahabi dinna Bilal al-Habashi shin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba game da riwaya bai amsa ba wa ibn Rawajin shi ko malamin malamin nasa huwa al-muhaddithu Rashiduddin Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Dhatir ibn Ali ibn Fattuh al-Iskandarani al-Maliki sunan shi kenan cikakke ba Rashiduddin baban Muhammad Abdul Wahhab dan Zafir dan Ali dan Fatuh mutumin Iskandariya bai bin mazhabin Malikiya ulida sanata 54 ba'da al-mi'ati al-khamisa lil hijra an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 554 kaman kwatankwacin shekara 800 kenan da shekara 84 da haihuwar sa yau wasami al-kathira min as-silafi ya ji karatu da yawa daga silafi za mu yi magana akan wannan gaba kaɗan insha Allah as-silafi wa qa'ifa to kaga silafi din anan shine malamin sa kamar da yake a cikin isnadin yace amba an-silafi shine malam ya ci gaba da cewa wa tuwfiya sanata 48 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil hijra wannan bawan Allah kike ne tsallake ku wana sakhal khasira ya kwafe littafai da yawa da hannunsa wa kharraja al-arba'ina yayi takhrijin 40 wato malamai sa wata al'ada ta su dauki wata mas'ala sai su tara hadisai guda 40 akan ta tun bayo ba malamai suna yin wannan shahararren abu ne kowa ya san littafin 40 haditha na Jawami'ul Kalim na Imam An-Nawawi littafin da ya baza duniya ko ina an san shi to akwai 40 dayawa dayawa akan abubuwa daban-daban malamai dayawa suna yin su saboda akwai hadisai da suka zo dayawa da suke nuna falalai yin littafi ka tara wa musulmai hadisai guda 40 duk da hadisan gaba ɗayan su ba su inganta ba amma dai malamai suna isti'nasi da aikata haka din shi ma ya tattara 40 haditha wa kana dhadinin mutum ne mai ainihin kula da addini wa fiqhin mutum ne masanin addini wa tawadu'in mutum ne kuma mai kankan da kai tufiya sanata 48 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil hijra ya rasu hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 648 kamar shekara 790 yau da rasuwarsa idan ka lissafa ba ga ya rayu shekara 94 kenan daga shekara ta 554 zuwa shekara ta 648 zaka samu shekaru guda 94 insha Allah kama fil shadarat kamar yadda ke littafin shadarat din na Ibn al-Imad a cikin mujallad na 5 shafi na 240 da ainihin wato jama'a kun ji wannan diyana mana takhrijin wancan isnadi ne was silafi hafizun mashhur ice shi ko silafi malami ne sananne da aka ba zai faɗi komai akan shi tsammanin shi duk wanda yake karanta wannan ya kamata a ce ya san silafi amma gai ba haka bane ba haka bane samsam su a wajensu ne yake haka haka ake karanta sunan silafi ba as-salafi da ka sani bane silafi ne ina fata mun gane shine malam ahmad ibnu muhammad ibnu silafa to ana danganta shi zuwa ga kakan nashi ne silafatu sai yake cewa as-silafi da sinun mai kasara da kuma lamun musahhala kaka ce silla a silafi mutumin kasar asfahanan kasar iran kenan ta yanzu ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na da shekara ainihin wato shekara 578 sa'ad da ainihin wato ya rasu kamar shekara 800 kenan da shekara 62 insha Allah ya da littafai da dama babban marubuci ne kun tafin shahararren shi ne mu'jamu mashikati asfahana ko kuma tarihus silafi da makamantansu babban malami babban malami daga cikin malaman sunna masanin hadisi sai ce wa makiyul sallar lam ajid lahu tarjama makiyu as-sallar shi kuma ban san tarihinsa ba ban samu wanda ya tarihinsa ba kaga shine waɗanda albani yake cewa fihi man lam a'rif yace wannan ban san tarihinsa ba wa abubakar al-hiyari huwa al-qadi ahmad ibn al-hasan ibn ahmad al-harashi qadi naysabur wannan malamin sunan shi kenan al-qadi ahmad dan hasan dan ahmad al-harashi al-qalin naysabur shi ma mutumin iran ne kenan wa kana fadilan mutum ne mai daraja ghazir al-ilmi mai tarin ilmi min shuyukh al-hakimi ya karanta da al-imam al-hakim abu abdullah mai littafin al-musadrak wal bayhaqi ya karanta da kuma daliban hakim din shine al-imam abubakar al-bayhaqi rahimahumullah mata sanata 21 ya rasu hijira shekara 421 da rasuwarsa san da ya rasu kenan kaga kuma shekara 1000 kenan da shekara 27 yau da rasuwarsa wa min fawq wa man fawqahu wadanda ke sama da shi wannan wato a cikin isnadin sune daga kan Hajib ibn Ahmad da Muhammad ibn Hammad mal albani yace thiqatu amintattu ne su wa hadhal athar wannan atharin sahahu ibn al-qayyim fi juyushi ibn al-qayyim ya inganta wannan atharin a cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya fi naqd al-mu'attalati wal jahmiyya fi radd al-mu'attalati wal jahmiyya ashafi na 85 wa qala sai al-imamu ibn al-qayyim yake cewa hakahu muhammad ibn usmana al-hafiz fi risalati fi sunnah الامام محمد ابن عثمان وكنان الدارمي يا حكيتو wannan magana a cikin littafin shi na as-sunna kitabus sunna na ad-darimi idan ba kun ji duk wannan gogwar mai fada yake kokarin tabbatar da inganci ko rashin inganci wannan magana shi sa kamar yadda ainihin wato al-imamu ainihin wato ibnu mahdi din nan yake ce wasu dalibai yake tambaye su kuna son karatun hadisi sai wani ce ina so yace eh kai zaka iya dan naga kana da ainihin himma baka da ragwantaka yace dan karatun hadisi ba na mata maza bane na mazaje ne sai dakka sai namiji mai taurin rai yake iya hadisi dan haka zaga a cikin 5000 ake samu mutum ɗaya malama hadisi ba a cikin 1000 ba sai an ware an ƙara warewa sannan za a samu mutum ɗaya da zai cancanta a ce malamin hadisi saboda karatu ne iya rai sai ka sallama duka komai rayuwarka gare shi wanda haka ba zai ishe ka ba za ka kware ba sai in Allah ya maka budi kawai wannan ana maganar malaman hadisi jama'a na gaskiya irin su Ibn Hajar irin su Zahabi irin su ainihin wato shi irin wannan Ibn Mahdi din waɗannan su ake fara ana faɗa malaman hadisi kaka fara tunanin wani wanda yake da wani ɗan digiri ko wata ɗan halka da yake kaka fara tunanin duk wani da ka taɓa gani a duniya kaka fara tunanin shi wannan su ake cewa malaman hadisi san su addini ne jama'a kin su zindiƙanci ne ina fata mun gane wannan haka ainihin wato al-Sheikh al-Barbahari ya faɗa a cikin littafin sharhu sunna cewa in kaga mutun na kin malama hadisi to wannan da gaskiya alama yan bid'a ne kowane ne shi in kaga mutun yana kiran malama hadisi yana aibata su ko yana cin mutuncin su ko yana cewa su ba wata tsiya bane ko ɗan dako ne ko masu kayan bola ne to duk wanda kaga yana wannan kai hankali da shi ba ta ce ba mutumin kware bane a cikin addinin Allah ina fata mun gano duk wanda kake ji sai irin wannan zancan karka tunanin wai danga garin su ko ga asalin shi ko ga malaman shi ko alahira yake karatu da wata ce ne jama'a Allah ubangiji ya tsare mu daga bata a takeice duk wannan aikin da yayi yayi kokarin ne tantance mana ingancin danganta waccan magana zuwa ga al-Imam Wahab ibn Jarir ka duba ka ga yadda ya bi daya bayan daya yana magana akan mazaja da kokarin gano abinda malamai suka faɗa ku saboda iya yaɗa shubha sai ka ji wato waɗanda ake kallon su malamai suna cewa to ai wannan ya zama wai wani ya ji daga wani wai wani ya ji daga wani wannan istidai ne jama'a domin qur'ani ma a cikin hadisi ba aka ruwaito shi wani riko Allah qur'ani ma sai ne zo da isnadi sannan ake karba abinnan malam Abdul Dan Baraka cewa al isnadu min ad-din walau lal isnadu laqala man qala laqala man sha'a ma sha'a isnadi ad-din ne da ba dan isnadi ba kowa sai faɗa abin da yaso da ba dan isnadi ba al-imam ainihin al-hafid al-khatib al-baghdadi zamu gani magana shi insha Allah wata gaba zamu karanta kowa ya je ya samu littafin sharafu ashabil hadith ya karanta sharafu ashabil hadith darajar malaman hadisi littafi ne juz'i kwaya daya zaka ibn dare ka karanta shi je kai shafi 150 ba yana kawo maganganu daga annabi daga sahabbai daga tabi'ai daga malaman farko akan tabbatar da darajar malaman hadisi to tun a muqaddima sai yake cewa wannan littafin naga zamani yayi ne an samu wasu batattu waɗanda suke kyamar malaman hadisi suna ambatan su da mugun nufi suna kyare su yace waɗannan ba kowa bane mu'tazilawa ne masu cewa suna aiki da hankali ma ashbahal layl bil bari mu'tazilawa ne haka ya faɗa yace masu cewa suna aiki da hankali suna bin adalci suna bin kaza yace su ne dai suke suka malama hadisi to kuma har a yanzu na lamunce maka duk wani wanda ka ji shi da aqida suka malama hadisi sai ka ganshi da burbushin mu'tazilanci sai ka ganshi da burbushin aqidar mu'tazilanci me burbushin ta gabatar da hankali akan nasu mutun ya ja hadisi karara sai ya ce wannan hadisin ai yanzu ya saba wa hankali yosha za ta yi wa annabi sihiri mu'tazilanci ka ji warin shi anan ko warin shi cewa ai wannan ya saba wa hankali to hankalin nawa ne hankali dan ai hankali is not objective kowa da irin nasa kowa da irin kibar hankalinsa dan ana yafan mutane ne ba su da hankali yau da gobe suke iktisabin shi to abinda kai iktisabi kuma yau da gobe kowa na shi daban ya bambanta da awatif da ake haifan mu da su bukatun mu na yan adanci ya bambanta da ainihin abinda ake iktisabi to hankalin da nawa za a auna sai ce ni hankali na ya yadda da wannan dan in kuka lura duk wani abu da ake auna da hankali wani hankalin shi na iya riska wani kuma hankalin shi bai iya riska to da hankalin wa za a auna na ɗaya yake aljani ai bai shiga jikin mutum wannan ma aqidar mu'tazila ce din da ka ji ta sihiri ƙarya ne wannan ma aqidar mu'tazila ce annabi isa ba zai dawo ba aqidar mu'tazila ce to har yanzu waɗannan da suke zagin malaman hadisi irin aqidar suke ko da sun ce su mu'tazila ne ko ba su ce ba sunan su mu'tazila a gun malaman aqida sunan su kenan ba su da wani suna sai wannan kuma aqidar mu'tazila aqida bata ce duka malaman sunna sun tabbatar da wannan karanta al-ibana fi usulid diyana karanta ainihin barbahari karanta littafin ainihin wato nuniya ta ibnu qayyim sharhinta karanta littafin qahtani tace nuniya sashima ta al-imamu al-qahtani duk littafin aqidar musulunci da ka sani cika karanta sawa'un na malaman da ne ko na malaman yanzu galibin malaman da suka rayu a wannan zamanin zaka tar cewa suna tabbatar da batar aqidar ainihin wato mu'tazila dan mu'tazila su ne aka sani da waɗannan aqidar su zamakshari su Abu Ali al-Jubba'i da makamantansu Allah ubangiji ya tsare mu Allah kuma ya karanta mana yawan irin waɗannan malaman bid'a a cikin al'umma masu ainihin barna a ƙasa bayan an gyara ta. Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa Ar-Ra'al Wahid wal Arba'un Al-Asma'i Alimu Waqti. Malami na 41 shine Al-Asma'i, Al-Imamu Al-Asma'i shine Malam Abdul Malik ibn Quraib ibn Abdul Malik ibn Asma. Asma din wani kakan shi ne a can sama, ake ce mishi Al-Asma'i din. Wannan malami ne da ka iya cewa komai da ruwanka, komai da ruwanka. Malamin adab ne, malamin nahawu ne, malamin hadisi, malamin tarihi ne, malamin komai. Duk wani ilimi da ake da irin ilimin a zamanin shi ya kasance yana da irin wannan ilimin, ba bashi a baya ba. Kuma suna cewa wata abin, wata aya ce ta Allah wajen basira, yana da basira da ta wuce irin wadda aka saba gani. Sannan yayi yawo a cikin ƙauyuka da biranen Larabawa wajen tattara maganganun su don yi ma Larabci hidima, ma'ana yayi abin da ake cewa a zamanance field work, wajen tattara data da ya hada wajen fassara ma'anonin abubuwa. Yana da wata ɗabi'a din littafi sai Kitabul Khair, Kitabul Kaza. To in yace Kitabul Khair zai hada littafi ne akan bayani akan sunayen doki a gurin Larabawa, doki iri kaza mai Larabawa suke ce mishi, zai kawo shawahid daga waƙoƙin Larabawa cewa doki, misali a ce Ingarma, Dan Dukushi, Fari Biyar, wane ne, duk zai faɗi irin sunayensu da sunayen gaɓoɓinsu ba yadda ake faɗa musu. Ya da wannan tafan sun fi kala 30. Akwai wanda ya akan zuma, akwai wanda ya akan doki, akwai wanda ya akan kuda, akwai wanda ya akan kaza. Ilimin ya mai yawa. Amma duk da haka aka ce wannan malamin daga cikin ɗabi'arsa yana jin tsoron ba da fatawa, yana jin tsoron fassara Alƙur'ani in ba shi da wata magana daga sahabbai ko tabi'ai. Duk tambayar da za mu shi akan algata malam fassara mana wannan aya mai take nufi, sai ya ce ban da wata magana daga magabata ko yahudi. Duk fatawar da aka tambaye shi in bai taɓa karanta wani abu akan ta baya ba da fatawa akan. So duk sanda ilimin ka yi zurfi, lokacin za ka fi jin tsoron faɗan magana da ka. Girin shi daga mutane suna yi saboda ba su san abin da suke faɗa ba. Ba ganin 'yan ƙananan likitocin nan na kemis da ka ji za su huda ma jiki, da ka ji yanzu sace a baka kaza, yanzu nan kafin su tantance mai ke damun ka. Amma in ka je gunda likitoci suke wanda suka sa abin da suke, kafin su baka magani sai sun kwalaba cike tukuna, sai an yi tambayoyi, an yi gwaje-gwaje, an ɗauki samfurin jini da fitsari da miyau da kaza, an sa a wannan na'ura, an kai can, an kawo, sannan su zauna su yi meeting isu-isu. Falan ma sai a su minu khalasu na jiyar, su tantance to wai me ke damunwa ne, kafin su ce a fafe cikin ka ko a baka kaza. Saboda su sun san haɗarin abin da suke, saboda su da gaske masana ne. Kalla da kyau ka gani, in ka je shika sai ka ga jira ka ma ce ga abin da ke damunka. Amma yanzu kana haura ba gidi tunda yanzu amma allura ka ce ka tafi gida. To irin su ne irin malaman nan na yanzu da ma. Kwarai sai an yi taron dangi a kai, sai an ce a jira wani ma ya zo daga Kaduna ko daga Ibadan, kuma sai Jibu zai zo, in ya zo shi ma ya sake wani sabon salo tukunna na bincike, kafin a ce wallahi wani sai mutum ba a gama gano me ke damun shi, in ajalin ka na kusa. Mu ko mun kosa a yi a sallame mu. To haka za ku kwatanta irin waɗannan malaman jama'a na yanzu da malaman kwarai. Kuma wallahi in kana so ka gane tumbatsin ilimin mutum, to ka ji shi ya iya faɗan ban sani ba. Fisa Imam Malik rahimahullah aka zo gari i gari tun daga nan ƙasar Magrib, aka zo da buhun tambayoyi. Algata mala ina hukuncin kaza, ya ce ban sani ba, ina hukuncin kaza, ban sani ba. A gama sai suka sai kawai ga alamar sun zama disappointed wanda suka kawo tambayoyi. Ya ce ya akai, suka ce to mu ana can ana cewa duk duniya ba wanda ya ga ilimi, a kawo maka tambaya duka ce ban sani. Ya ce ban sani ba, ku je ga wanda suka turo ku, suma su ga ayyan suma su ga jikokinsu a gada har ƙarshen duniya cewa malikun nan jahili ne shi. Yana zauna ko ne mai tambaya algata mala ina hukuncin kaza, ya shiru can an zama ya ce algata mala ina tambaya ne, ya ce wai haka ka shiga uku. So kake dole sai na faɗa abin da ban sani ba, ranar alkiyama in kasa fitar da kaina kafin kada fitar da kai. Al-Imam Shafi ya ka aka mai tambaya algata malam, mace wanda take shayarwa game da azumi bayan sallah mai zata yi, ya ce wallahi ni ban san wani karatu akan wannan ba, a ga duk muna bada fatawa akan wannan. Al-Imam Shafi a lokacin da aka tambaye shi wallahi ban sani ba, yana na a cikin ar-risala a cikin tarihinsa, ya ce ban sani ba. Shikenan ko ba sa jin wani kunci ko damuwa ko cewa na ƙasa ce. amma za ka ga dan tatsitsin malamin islamiya ko mai tafsirin azumi wanda ba za ka ƙara jimure shi ba sai bari yana da ya san komai malam komai da ruwanka daka jama'a mu gane baka karantar da abin da baka sani ba ka daina giringin shi ka daya yayin da ka iya kawai kuma ka san da abin da kake fara kana fara ne a madadin Allah kuma za a tuhume ka akai ranar alkiyama yanzu ko gwamna ne ya baka sako cewa ka je wuri kaza ka yi jawabi a madadin shi dole ka tantance me zaka fara dan kaka je ka cika kwakin ka ruwa a madadin gwamna amma sai mutane su tafada abin da suka gara ma a madadin Allah asma yake an ce mutun ne amma maroci bai da kyauta haka malamai suka wada tarihin sa wallahu alam Allah ya gafarta mai malami faɗi tarihin rasuwarsa ba an haife shi hijira da shekara 122 ya rasu hijira da shekara 216 kamar shekara 90 kenan da hudu shi ma ya rayu insha Allah shekara 94 a duniya Allah ya gafarta mai Imam al-Asmai malam yace balagana anhu annahu qala labari ya iske mu daga Asma'i yana cewa qadimat imra'atu Jahm matar Jahm dan Safwana ta taba zuwa garin su Basra kenan fa qala rajulun indaha sai wani mutum ya tambaye ta Allahu alal arsh kasam galibi zaga yan bid'a da matan su sai su zama su ma wasu manyan shedanu ne a cikin bid'a kalla kaga wannan iro bazan zage nan dan shi annan da aka kaule shi nan matan shi ta ma wata kasur kuma shedaniya ce zinatu ba fa malama bace ta ma kawai ya hargagi ce kamar da shi ba malami bane to haka wannan ma yana batar da mutane matan shi ma tana wakilta shi a bada shi ta zo ita ma tana bada fatawa sai wani tambaye ta ce malama shin Allah yana kan al'arshi faqalat tace mahdudun tace wai ah yo Allah ne zai zama an killace shi kenan ala mahdudin akan wani wuri killatacce kaga falsafa kai yanzu kana ganin zai yi a ce an killace Allah ya killatu a wani wuri killatacce qala al-asma'i sai asma'i yace hiya kafiratun bi hadhihi al-maqala wai yace idan suka fara kafirta musulmai waye ce yaje bincika bai sabun da yake fada ba kuma son zuciya ne tunda akai duniya ake kafarta musulmai tunda aka fara musulunci qur'ani ma kafarta musulmai la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum so ai wadannan kafirai ne suka zama musulmai ne suka zama kafirai kai mu'minai ma wadannan sun kai matakin imani ma amma kaji qur'ani yace qad kafartum ba'da imanikum dan haka ana iya kafirta musulmi mutaka ya kafirta abunda ke da hadari shine kafirta musulmin da bai tabbata kafiri ba wannan ya da hadarin gaske kwarai sannan kuma wake kafirta musulmi shine shari'ar Allah da ta maida shi musulmi tana iya kafirta shi sannan hukuncin ya zama daga bakin wanda ya san hukuncin ya ilmance ba dan jigari ba shine malami kamar irin wannan mustahidi ko kuma alƙali wanda in ya hukunta zai ainihin zartar da hukuncin yace hiya kafiratun bi hadhihi al-maqala yace wannan mata arniya ce sakamakon wannan zancen ta fara kaga yanzu arna suna da yawa ke masu faɗa wannan magana yanzu manya malamai ne a ƙasar nan masu cewa ai an aka ce Allah yana sama an yi wa Allah wuri an kiyaye an kebance wa Allah mu Allah ka tsare mu al-thani wal arba'una al-khalil bin ahmad imam al-arabiyya mala yace limami na 42 shine al-imam al-khalid ibn ahmad ibn amr ibn tamim al-farahidi abu abdurrahman babban malamin larabci limamin larabci limamin qamus limamin arudi wannan shi ma wani malami ne daya tamkar da dubu a cikin malaman arabiya da musulunci kwararren malami ne akan duk abin da ya iya hasali ma shi ya kirkiro wasu fannoni da ilimi wanda ba a san su ba kafin shi nahwun nan da kake ji da yake cewa nahwu za ka iya cewa wannan shine uban nahwu hatta sunayen terminologies na nahwu da za a ce kaza mubtada kaza khabari kasara mabniyun ala sukuni kaza sunan shi na'atu har wannan sunayen Khalid shi ya sa musu wannan sunayen shi ya saka musu duka shi ya zauna duka ya sa musu wannan sunayen haka arudi ilimin gane yadda waka take a larabci shi ya zauna lokaci guda da ya ga na hawun ya baza gari kowa ya iya sai ya zauna kai ya ƙara yin wani wanda kowa bai iya ba sai kyale mutane saura wannan Allah ya musu baiwa ne jama'a kamar yadda bai hakiki fara a cikin dalailin nubuwa yace duk waɗannan na daga cikin alamun tabbata annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga samun wasu irin mutane kamar aljanu a cikin al'umma su sai ga Allah ya ba wata fasaha da wata hikima kawai yana tawo addinin Allah hikima to wannan ma da a cikin mu'jizan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam fadin Allah da yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan Allah ubangiji wanda ya halitta to sai a samu wasu halittu a cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi karatun da sunan Allah sai Allah ya ba su wata miza da ba ta ga irin ta kuma Allah bai kebance wannan mizar wani zamani sai wani ba ko wasu kabila banda wasu ba ko wani wuri banda wani ba wannan mutumin jama'a shi ya kharraja manya-manyan malaman nahwu da ake jin labarin su akwai ina a duniya su Sibawayhi su ainihin wato Yunus ibn Habib Abdibbi da makamantansu Sibawayhi babban khiriji ne makarantar al-Imamu al-Khalil ibn Amr al-Farahidi kamar yadda ake bada labari daliban shi sun yi kuɗi da ilimin sa sun zama manyan attajirai sun zama ministoci sun zama ƴan birni shi kuma yana ƙauye ƙasar Basara yana yawo ko takalmi bai shi yana yawo kafar shi ta kekkece da kasan kafar dan amalanke hasali ma yadda aka yi rasu a cikin masallaci ne yana tunanin kirkiro wata sabuwar formula ta lissafi masallan lissafi ne bai sani ba yana tafiya yayin karo da dirka shine kanshi ya fashe sanadiyar mutuwa shikenan shine abokin shi Ibn Muqaffa yake cewa inna aqalal khaliri awfa min ilmi basira shi tafi karfin ilimin da yake dashi da irin yanzu ne sune irin su brigade din nan masu kikiro computer dan baiwa ne na karke jama'a yana da hadisi a cikin littafin sunan na Ibn Amin a cikin kitabu tafsir na Ibn Majah yana daga cikin fiqat amma bai bada muhimmanci wajen karantar da hadisi ba ya ta karantar da abubuwa daban-daban ya kikiro nahwu ya ga amin ya gyara nahwu ya mashi ya bashi surar da yake da ta yanzu ya kirkiro ilimin arudi da kuma ilimin rubuta dictionary a larabci shine ya rubuta dictionary na farko a tarihin larabci shine mu'jamul ayn sunan shi wajen tsara shi ya tsara shi ne bisa jeren ge harufa a yadda suke a makharij din su daga can kasa karshe zuwa waje to kaga ayn ita ce a can kasa a wajen makharij ko sai fara da ayn shi bai jera shi ABCD ko alifin ba'un ta'un ba ya tsara shi ne bisa jeren ge harfa da suke jikin daga cikin makogoro daga cikin ahuhu zuwa labba makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba to kaga a cikin harfa na can kasa shine ayn summa li aqsal halqi hamdu in kan lissafa zaka tar da ayn a can kasa take to daga ran ya faro kuma in yazo zai kawo maka kalmomin sai ya ce wannan tunda yana yi ne kiyasiyar kowace kalma sai ya jujjuya ta ya ce wannan akwai ta ga ma'anarta wannan akwai ta amma an daina amfani da ita wannan ga ma'anoninta aya daga cikin ayoyin Allah a wancan zamanin da ba san irin wannan zamanin da yake da tsare-tsare na ƙarya ba turawa ma suna mamaki abin da ya wuce lokaci in fact wannan yasa wasu ma suka ce ƙarya ne ba shi ya yi shi to daga cikin abin da ya taimake shi akan wannan ilimin shine tun a lokacin shi dan boko ne ya karanta ilmomin da aka fassara na Yunan da Farisa da Rum ya karanta su wannan ya taimake shi wajen sanin wasu hanyoyi na yin wasu abubuwa na dabaru na ainihin kimiyyar dan adam da makamantansu Allah ya gafarta mai ya rasu hijira shekara 160 kamar da malai faɗa anan amma sahihiyar magana 170 ne ko da 71 sannan haife shekara ta 100 ne daidai dan malam bai ambata ba anan malai ya ce قال محمد بن الحسين أنبأنا المعافي ابن زكريا قال حدثنا محمد بن أبي الأزهري قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني النضر بن شميل قال حدثني الخليل ابن أحمد قال ببن ألبن شي النضر بن شميل يتشي دقا مالا ممو الخليل بن أحمد مالا خليل يتشي أتيت أبا ربيعة الأعرابي naje gun wani mutum mai suna Abu Rabi'atul Al-A'rabi wa kana min a'lami man ra'aytu yace yana daga cikin mafiya ilimi a cikin waɗanda na taba gani a duniya wa kana ala satahin da naje gidansa sai na tarar da shi akan rufin kwano akan ainihin sama kamar kace dakin ko soro falamma ra'aynahu yayin da muka ganshi asharna ilayhi bisalam sai muka yi mishi nuni da hannu muna ci mishi assalamu alaikum muna nuna mishi da hannunmu faqala sai ya ce da mu istawu ku yi istiwa'i falam nadri ma qala sai mu gane me yake nufi ya musu larabci ne samfare rake su kuma yan birni ne larabcin gashi ga kamar shi a lokacin sai ya ce musu istawu ku yi istiwa'i falam nadri ma qala sai mu gane me yake nufi ba faqala lana shaykhun indahu wani dattijo da ke tare shi sai ya ce mana yaqulu lakum yana cewa ne da ku irtafi'u ku hauro sama qala al-khalil to wannan da yake malami ne mai bincike sai ga ya samu sabon point a cikin abin da yake bincike sai ya ce hadha min qawlihi ta'ala yace kaga wannan yana daga cikin abin da zai fassara maka fadin Allah da Allah yake cewa thummastawa ila as-sama'i wa hiya dukhan ma'anarta thummartafa ila as-sama'i yace fassara daga tsantsagwaran larabci yana jin wannan fasara sai ya ce to kaga wannan fasara aya fadin Allah summastawa ila as-sama'i wa hiya dukhan in ku tana mun karanta a baya bayani akan bambancin summastawa istawa ila ala da istawa ila da kuma istawa mara ta'adda da komai a inda muka ji cewa istawa ala daidaita akai istawa ila nufata izuwa ga shine kamar nan da kuma istawa ba tare da ala ko ila ba shine kaiwa abinda kake so ka kai kamar balaga ko falamma balaga ashiddahu wastawa ai wato sanda yake girman balagarsa malam albani yace qultu ni al-imamu ash-shaykh al-albani rahimahullahu sai nace qala al-musannif al-allama al-hafiz shamsuddin adh-dhahabi yace amba'ani ahmad ibn abi al-khair an yahya ibn bawsh qala amba'ana abu al-mu'izz ibn kadish qala haddathana muhammad ibn al-husayn to zuwa kan isnadin kenan kaga in ka kalli can muhammad dan husayn ne aka ce qala amba'ana al-mu'izz to yadda isnadin yake kenan cikakken sa al-tafin kitabul arsh amba'ani ahmad ibn abi al-khair an yahya ibn bawsh قال أنبأنا أبو المعز ابن كادش قال حدثنا محمد ابن الحسين قال أنبأنا المعافي ابن زكريا قال حدثنا محمد ابن أبي الأزهر قال حدثنا الزبير بن بكار حدثنا النضر بن شمير حدثنا الخليل بن أحمد قال wannan kamar yadda ibn hazm yake fada a cikin al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihan yace daga cikin mizar musulmai duka al-ummar duniya babu wanda suke da isnadi sai sune din magana za su kawo maka ita tiryan wani daga wani daga wani har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zuwa kan wanda ya fada amma kaga a yanzu kuma sai aka samu wasu batatu suna ganin wai wannan kawai wai wani wai taron bola ne wai isnadi wai taron bola ne abinda musulmai ke alfari da shi akan sauran al'ummomi saboda mu'tazilanci wasu ƴan ƙauyen malamai suna cewa wai abin wai taron taren shirme ne kawai ya Allah ka shirye da mu malai ya ci gaba da cewa qultu ni al-allama muhammad nasir al-albani shagor mai matsaya take nan ko yace muhammad ibnu abi azhari malam muhammad dan abul azhari dake cikin wannan isnadi wa muhammad ibnu al-husayn da shi da muhammad ibnu al-husayni malai yace lam a'rifuma wadannan ban san su ba wa misluhuma yahya ibnu bawsh hakanan irin su yahya dan bawshi ma ban san shi ba wa ahmad ibnu abul khair huwa abul abbasi ahmad ibnu abul khair sallama ibnu ibrahim al-dimashqi al-haddad sunan shi kenan cikakke abul abbasi ahmad ibnu abul khair sunan shi kenan sallamatu ibnu ibrahim al-dimashqi abul khair din shine sallama ibnu ibrahima baban shi kenan ko abul khair alkunya sace sai kuma sunan sa sallamatu ibnu ibrahima mutumin kasar dimashqa alhaddad kama fi mu'jam almusannaf allatif a cikin ainin takada ta 204 fuska ta 2 litafi ne mahdud kenan lahu tarjama fi wafayati sanata 78 ba'da almi'ati as-sadisa min ash-shadharat yace yana da tarihi a cikin labarin waɗanda suka rasu a shekara ta 1678 a littafin Shadaratul Dhabi na Ibn al-Imadi al-Hanbali wanda muka ambata a razu. To idan mutum yazo yana karanta irin wannan abubuwa, idan kwakwalwar shi dama wata motsatsiyar kwakwalwa ce kamar kwanan na fura, to in yazo yaji abin ya burgije sai ce dai ai watsi da wannan shine irin abin da kuke je na fito daga Kaduna. Idan mutum ya rasa yadda zai yi ne, yaga kwakwalwar shi ba ta kama ba, sai ce kawai dai ai watsi da shi. Shin sine al-insanu adu ma jahila, sai ce ai duk wannan shirme ne kawai a kama Malik na ruwan majnunu Malik. Malam yace raƙami na 43, wato limami na 43 al-farra'u. Yau duka malaman arabiya ne jama'a, kamar an gama da tabakan malaman hadisi na wannan tabaka, sai ana cikewa da malamai wanda suka fi shahara da arabiya. Wannan al-farra sunan shi Yahya ibn Ziyad ibn Abdullah ad-Dailami, mutumin kasar Dailam. Dailama yin tana cikin kasar Iraq ne ita, wani bangare kuma na kasar Dailam yanda kai samu shi a kasar Afghanistan. Al-farra asali ma'anan al-farra'u shine mai jimar fata, mai aikin gyaran fata, amma a tarihin sa bai taba sana'ar gyaran fata ba ko rana daya. Ana ce mishi farra'u ne li'annahu kana yufril karam, saboda yana gyaran zance. Shi linguist ne, kwararre ne akan deconstruction, iya tantance maganar mutane da waƙoƙi da nassoshi na maganar Larabawa me suke nufi. Shi ake ce mishi al-farra'u, wato mai jimar zance kenan, bai taba aikin jima ba, kamar yadda suke faɗa cikin tarihin sa, wa kana nasija wahadi, ya kasance tilo ne babu irinsa, mutum ne da ba a taba ganin irinsa ba. Akwai waɗannan mutanen ɗaiɗaiwa haka, sai Allah ya mishi wata basira da wani hikima, sai a rasa da wanda za a kwatance da shi, da haka ba a kwatanta shi da kowa. Haka kawai ake cewa nasiju wahadi a wajen ilimin arabiya ne kam. To fa innahu baharun la sahila lahu, kogi ne wanda ba shi da iyaka. Ilimin shi ga kwatanta da irin ilimin mutanen yanzu jama'a, kamar yadda aka faɗa shi ka ɗauka kogi ne. Mutanen yanzu kuma da suke takama da ilimin arabiya ko wani ilimi ko, to ka ɗauka yawan su bai wuce yawan irin ruwa da motoci suke bari akan hanyoyin irin namu nan marasa kwalta. In an yi ruwa ba sai ga ruwa ya dan tare haka ba, wani dan jagwalgwalar ruwa wanda an bar shi da kanshi ma zuwa gobe sai ya bushe. To yawan wannan ruwan, ina maganar yawan shi da yawan ruwan kogi ko teku, ina bambancin su yake? Ai wannan wani ko bukiti guda ba za ka samu ba wajen, dan dama taɓo ne kawai ya jaƙwalƙwale saboda a takawa. To ilimin mutanen yanzu bai wuce haka ba. In za a kwatanta da irin ilimin waɗannan jama'a, da wanda ke san su da wanda ke ƙin su, duka ilimin shi bai wuce haka ba. Na rantse da Allah, wannan malamin yana da littafi mai suna Ma'anil Qur'an, tafsiri ne amma irin tafsiri na lughawiyyun. Yana magana akan asalin ginin kalmomin da li'irabun su, mujalladi 20, sarakunan zamanin shi suka gina mishi gida na musamman, suka ce kai malam ka zauna anan, za a kawo maka komai da kake bukata, ga masallaci a gidan, ga barori da ɗalibai da ma'aikata, wajen shekara nawa yayi yana aikin rubuta wannan littafin kawai, ana bashi allowance da albashi da duk abin da yake bukata, ana kawo mai takarda da komai. Amma duk da haka da yazo zai mutu bai da lafiya, aka ce me matsalarka? Yace amutu wa fi nafsi min hatta shay'un, zan mutu ban gama iya faɗa abin da yake so na faɗa akan hatta ba. Lafazin hatta, kasan hatta suna ce mata khunsa mushkil, kalma ce wacce take mata maza, tana iya zuwa a bayan fi'i, tana iya zuwa a bayan suna, tana iya zuwa ta raf'a, ta jarra, ta nasba, hatta ya kula, hatta ya kulu, hatta matla'i, ko gashi ma Qur'ani ko. To hatta da haka ta rikita malamai da yawa, yace to zan mutu ban gamsu da abin da na sani akan hatta ba, ina bukatar karin ilimi akan ta. Yana ga dan mutuwa ba yake wannan, kaza ko mutu ya zo mutuwa abin da mai shi yake tuna, wanda din ne kuɗi ya dinga tuna kuɗin sa, malami ne ya dinga tuna karatun shi da sauran shi da dalibai. In ka da wata amarya ba ka kai ta ko kake tuna ko za ka mutu, asarar cewa za ka mutu ne a wuta. To shi kuma hatta ce ta dame shi, hatta kun sa mushi. Ka je karanta littafin malaman nahu zaka ga yadda suke maganganu akan hatta, cewa tana da rikitarwa sosai da su. Harafi ce ko suna tana daga cikin huruful jar ne ko huruful nasb duk tana yin waɗannan ayyukan kala daban-daban daban ba ita ce kadiyar da muke magana kai baka musaki ainihin wato qadiyar wannan sai azin yan dawo su ne zaka ci suna waɗannan maganganu to wannan shine al-imam al-farra'u kenan yahya ibnu ziyad malam bai faɗi sanda aka haife shi ba an haife shi hijira shekara 144 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rasu shekara 207 ya rayu kenan a duniya shekara 63 Allah ya gafarta mishi malai yace kala muhammad ibn al-jahmi haddathana yahya ibn ziyad al-farra kaji sunan nashi qala yahya dan ziyad al-farra yace wa qad qala ibn abbas ya fadi fassara fi gamada thumma stawa ila as-sama yace thumma sa'ada sannan Allah ya daukaka zuwa sama wa huwa ka qaulika lirajuli shine kamar kace da mutum kana qa'idan fastawa qa'iban da yana kishingide yana zaune sai ya miƙe tsaye wa kana qa'iban fastawa qa'idan da yana tsaye sai kuma ya daidaita a zaune wa kullun fi kalamil arabi ja'iz duka wannan ya halasta a dancan larabawa akhrajahu al-baihaqi fi kitab as-sifat al-imam al-baihaqi abu bakr rahimahullah shi fitar da wannan ainihin asari a cikin littafin al-asma'u was-sifat nashi qultu malam albani yace isnaduhu ila al-farra'i la ba'as bi isnadun wannan magana zuwa ga farra'u bai da matsala fa inna muhammad ibn al-jahmi hadha huwa ibn abi haruna wannan muhammad ibn al-jam shine muhammad ibn al-jam ibn abi haruna as-sumari al-basri kaga wannan sunan kai aka ambata ba ya zai ka gane ko waye shine abin da in rago ne kai ba za ka iya ban rago ne to rago kuma baya so ya ga ana yin abin da shi ba zai iya ba sai ya ce duk bakin galibi me yasa ko ga yan dariqa suke sukan tahajjudi me yasa saboda galibin su ba su da alarammacin da su yi mutun tahajjudi shine kawai za ka ko a cikin halin sunna mutekin kai ya cika kiyamar tahajjudi ka bincika izuro ya iya saboda ga masallaci a kofar gidansu kato ko a makarantarsa babu alarma babu wanda yake tilawa gardawa ne kawai da suke bin Qur'ani raga-raga haka kuma ba a karanta Qur'anin ba to haka da yajo suna tahajjudi sai hasara ta tashi sai ya ce ai ba kyau ai riya ne ma kawai ai an ta ana taku da maza da mata ya ta wasu maganganu wanda ba su ne asali ba saboda bai yi kuma bai so a yi shine wannan mu talakawa ba haka muke yi ba ba mu da kuɗi da mun ga mutum da kuɗi sai ya ce ayyukan kai yake waye ana ka gaishe da ayyukan kai sai ai satan kuɗin gwamnati waye ga ma duk wannan kazafi ne duk kazafi ne baka da hujja akai saboda baka da shi tarjamahu al-hafiz fil lisan al-imam al-hafiz ibn hajr yayi tarjaman wannan malami a cikin lisanul mizan yace bi riwayati jam'in min al-huffaz al-thiqati an ya kawo cewa akwai tattaruwan malamai da yawa daga cikin amintattun malamai waɗanda suka yi riwaya daga wannan malamin anhu daga gare shi wa qala yace ma alimtu fihi jarhan ban san wani wanda ya soke shi ba wa qala adh-dhahabi fil mushtabih dhahabi a cikin kitabul mushtabi yace mashhurun sanannan malami ne yana da dalibai da yawa mutanen kirki yana daga cikin wanda ake bi a hassana riwayan malami idan babu ainihin bayyanannen suka game da shi sai aka samu malamai daliban shi manyan malamai ne sanannu mashhurai wanda bisa al'ada bai yi wasu tare a gaban wanda bai da ilimi wanda bai da nagarta su tare suna bata lokacin su a gaban shi to sai aka samu su yi riwaya daga gare shi to ana iya inganta wannan hadisin sai a ce hasanun ne ba za a ce sahihun kai tsaye ba wa baqiyatu rijalihi thiqatun sauran ainihin malaman da ke cikin wannan isnadi amintattu ne ga baki ɗayansu wal atharu indal baihaqi wannan athari al imam al baihaqi ya fitar da shi a cikin wancan tafin nashi mai suna al asma'u was sifat littafi ne ana buga shi a cikin mujalladi biyu al imam al baihaqi yana magana ne akan sunaye da sifofin Allah yana kawo hadisai da maganganun malamai da suke fassara su da ayin alqur'ani wanda suke magana akan ainihin sunaye da sifofin Allah Allah ya gafarta ma al-baihaqi da sauran malaman wannan magana ta cikin shafi na 104 da shafi 12 zuwa da 13 a littafin al-asma was-sifat na al-imamu al-bahaki zamu saurara anan saboda kurai lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
assalamu alaikum wa rahmatullah